ƙungiyar fafata a wasannin English Football League na shekara 2017-2018 da kuma yadda ta kaya a wasannin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sheffield United ta doke Walsall da ƙwallo 3-2. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leeds United ta lallasa Port Vale ne da ƙwallo 4-1. Alexander ta sha kashi hannun Bolton Wanderers da ƙwallo 2-1, yayin da Colchester United bata ji daɗi ba hannun Aston Villa da ƙwallo 2-1. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Oldham Athletic ta sha kashi ne hannun Bolton Albion da ƙwallo 3-2, yayin da a yau za buga wasa ɗaya tilo a ɓangaren English Football League, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bari za su fafata da Sunderland da misalin ƙarfe 8 saura kwata na dare a gogon Najeriya. Har ila yau a jiya an gwabza wasan sada zumunci tsakanin club da club ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin, inda ta kaya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Boca Juniors ta samu nasara kan Benfica da ƙwallo 4-2 a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida, bayan da aka tashi 1-1. Real Sporting kuwa sun tashi Rangers 1-1 tsakaninsu da Racing, yayin da Real Sociedad matasa ta doke Real Union da ƙwallo 2-0. Ita kuwa POC ta sha kashi a hannun Lamia da ƙwallo 1 mai ban haushi. Celta Vigo bata ji daɗi ba a hannun Udinese da ƙwallo 3-2 a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida, bayan sun tashi kunnen doki 1-1. Burgos ta sha kashi a hannun Real Sociedad da ƙwallo 3-2. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta SD Zamudio ta sha kashi ne a hannun Atletico Bilbao da ƙwallo 5-2. Real Valladolid sun tashi Rangers 1-1 tsakaninta da Rayo Vallecano. AC Milan ta sha kashi a hannun Real Betis da ƙwallo 2-1, yayin da Leganes ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves da ƙwallo 4-2 a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida, bayan da aka tashi a wasan kunnen doki 1-1. Bayan haka yau din za a buga wasan na sada zumunci tsakanin ƙungiya da ƙungiya, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sevilla za su fafata da Roma. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Deportivo za su fafata ne da Granada, yayin da Napoli za su fafata da Espanyol da misalin ƙafe 8 saura kwata na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Daga ɓangaren wasannin sada zumunci kuwa za mu leƙa ɓangaren saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, inda horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Jose Mourinho yace yanzu ya zama masa dole ya sake sayen 'yan wasa biyu zuwa ƙungiyarsa ta Manchester United, musamman ɗan wasan baya na gefen hagu Danny Rose ɗan shekara 27 na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, da kuma ɗan wasan gefe na tsakiya mai suna Evan Perez na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG na ƙasar Faransa tana dab da sayen ɗan wasa matashi ɗan ƙasar Faransa mai taka leda a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco mai suna Kylian Mbappe ɗan shekara 18 akan zunzurutun kuɗi har fam miliyan 180. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta ce har yanzu bata daddara ba wajen ganin ɗan wasanta Alex Sanchez ce, wanda ba zai fice a ƙungiyar ba, tunda har yanzu ɗan wasan ya kiya sake rattaba hannu, wanda ya rage saura shekara ɗaya gama kwantrakinsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, inda wasu suke ganin cewa ɗan wasan yana buƙatar zaman kansa ne a ƙarshen shekara. Shi kuwa ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea William ɗan shekara 29 ya fara nuna sha'awarsa na koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ne, inda ya ce yana jin daɗin zama a ƙarƙashin Jose Mourinho. Da yiwuwar Zlatan Ibrahimovic ya sake rattaba hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United bayan kontrakinsa da ya yi na shekara ɗaya ya ƙare. Daga ƙarshe ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund na ƙasar Germany ta shaidawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona akan ta biya fam miliyan 135 in har tana buƙatar sayen ɗan wasan gabanta mai suna Dembele ɗan shekara 20 da haihuwa, wanda ake ganin zai mai gurbin ɗan wasan Barcelona Neymar da ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG akan zunzurutun kuɗi Euro miliyan 222. Huta lafiya.